Bikin Kirsimeti na bana ya kasance da armashi wa mabiya addinin Krista musamman yadda wasu musulmi daga kungiyar Islamic Movement of Nigeria suka ziyarci masujarar Ekwa Seminary a Jos don taya su bikin. Mabiya addinan na Krista da musulmi sun jaddada muhimmancin haɗin kai da daina nuna wa addinan juna kyama da tsangwama don samun ci gaba da wanzar da zaman lafiya. Limamin majami'ar Ekwa Seminary da ke Jos, Reverend Solomon Guruza, yace ziyarar da musulmin suka kawo cocin zai karfafa dangon zumunci da fahimtar juna.
Ba mu taba samun irin wannan ziyara ba, saboda haka wannan ziyara gaskiya ta faranta mana rai sosai. Mun shiga wani hali na rashin yadda da wani suka shuka a zukatan mabiya, sai zamanto wannan bai kawo ci gaba ba, bai kawo zaman lafiya, bai kawo salama ba. Sai kuma gashi aka mika hannu na zumunta, na kauna, na salama. Mu mun karbe ta da hannu biyu, mun yi farin cikin kasancewar yan uwa a cikin sujada da kuma hirin da muka yi, muka ji zumunta tare, muka ci abinci tare. To irin abubuwa makamantan haka su ne suke inganta gane juna, suke inganta zaman lafiya, domin ita Christmas da kanta ai zuwa ne na Isa Almasihu, wanda mala'ikun da suka shaida zuwan su suka ce salama zuwa ga ƴan Adam domin zuwan Isa Almasihu.
Jagorar kungiyar musulmin Nura Waziri yace shugaban su ya dora su akan aqidar haɗin kai ne ba rarrabuwa ba.
Koyarwa ne na shi jagoran mu Sheikh Zakzaki, wanda yake ganin cewa addini bai kamata ya zama abin da zai raba mutane ba. In dai addini na gaskiya ne, to ya kamata ya zama ya hada mutane ne, saboda su fahimci juna, tunda dukkan mu daga halitta ɗaya muke. Kuma ba yanda za a yi mutum yana nesa da kai ya fahimce ka, kuma ya zama cewa ya yarda da abin da kake yi. Dukkan mu mutane ne, kasuwa ɗaya muke zuwa, makaranta ɗaya muke zuwa, mota ɗaya muke shiga. Me zai sa a wajen ibada ne, wajen fahimtar Ubangiji kuma zai zama cewa an raba mutane?
Shi ma Yakubu Ibrahim yace rashin fahimtar juna ya kasance babban matsala ta rashin haɗin kai, don haka yake ganin irin wannan ziyara za ta taimaka wajen warware matsalar.
Rashin fahimta shine babban ummul abaisin nan matsaloli da muke samu a Najeriya. To idan za a dinga samun wannan zama haka, ana fahimtona, ana fahimtar juna, ana sharing ra'ayi, ana sharing wani view da ya dace, to za a zama ana kawar da duk wani matsaloli. Yawanci abin rashin hakuri ne, rashin fahimta. To idan za a fahimci juna, za a yi hakuri da juna, za a zauna lafiya.
Malama Zakiya Abubakar tace suna buƙatar a dinke baraka da ke tsakanin addinai.
Mun zo ne domin baraka da rarrabuwar kai a dinke su. To ta yaya za a dinke su, kowa ya je gefe, babu zumunci a tsakani? Shi yasa mu muka kawo kanmu mu nuna muku muna tare, and we are ready. In the unity ne da peace mu ma abinda addinin mu yake kira kenan, insha Allah.
Bikin na Kirsimeti zai ci gaba da ziyarar ƴan uwa da abokai da bada kyaututtuka. A wani labari na daban kuma, gomman mutane ne rahotanni ke cewa ƴan bindiga sun hallaka su a wasu hare-hare da ake zaton an shirya ne kan ƙauyuka da dama da suka hada da Mangor, Mandar, Butura da Tangur da sauransu da ke lardunan Mushu da Mushere a ƙaramar hukumar Bakwas da wasu sassan ƙaramar hukumar Barkin Ladi ta jihar Plateau. Bayan kashe-kashen an kuma ƙone rumbunan abinci, gidaje, motoci da rigage da sauransu. Tuni dai gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfang ya umarci jami'an tsaro su nemo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.